Mama ni alikujali na kujali mambo sani. Yangwa.
Kadela zama damala akwenda ki kwa baza ya baza kumewa.
Nakalua na
kujua zama damala akwenda ki kwa baza ya baza kumewa.
Sani kana wadaji sani ya
yangwa.
Rabbani nan algali me baya jida abinda kai mamle na ma ba manalena alhajira no buhari danda je jome yuma dingwa babam buhari bangla ramaba La bagare dama mijin wajiya da me angwan patriya lai amle na baba manale da alhaji zanu buhari me baya jida alhaji garba bagare na baba jawjama banare na alhaji zanu buhari tansalgen bilani wanan ba wai ba tansalgen bilani wanan ba wai ba banare alhaji zanu buhari baba buhari bangle ramaba abinari baba buhari sani buhari bangle ramaba wala yadade ana halinwa jigantukurya kyautama allan dada gilwa jigan dukur allan dada gilwa sanu buhari majidana de maya kama dawalu bawari shiba bana manja alhaji zanu buhari mai kyauta wa kaza zanu buhari mai kyauta wa kaza zanu buhari tausayin talaka wajen zanu buhari tausayin talaka wajen zanu buhari an haji yanda kayi bamle na baba dan zargin fulani bamle manta ba manjawa manale na alhaji zanu buhari